From this day, the 7th of March 2017, Honorable Justice Walter Onnoghen, Chief Justice.
Daga yau bakwai ga watan Maris shekara ta 2017, mai girma mai shari'a Walter Onnoghen, babban alƙalin kotun kolin Najeriya, ka zamanto uban gida kuma bango majinginar babban abin tunkafin jama'a, daidaito, adalci da gaskiya.
Justice and truth.
Farfesa Oshin Bajo, wanda yayi magana cikin sassanyen murya mai ban tausayi da jan hankali, ya ci gaba da cewa
responsibility is an awesome. It is the closest that man serves.
Wannan wani babban nauyi ne kusancinsa ne da dan adam yake zama tamkar wakilin Ubangiji Allah madaukakin sarki a ban kasa. Kana da ikon akan rayuwa da ma makomar mutane baki daya. Kana da ikon tabbatar da mulkin mai mulki ko kawar da shi daga doren mulkin. Kana kuma da ikon sa ido akan dukkanin alkalai. Tunda ba mu muka sa mutane dole zama alkalai ba, su suka zabi zama alkalai, to ya zama wajibi su yi abin da ya kamata sai da mu sauran gamagarin mutane. Muqaddashin shugaban kasa kenan, Farfesa Yemi Oshinbajo ke rantsar da babban alkalin kotun kolin Najeriya. Sabon babban alkalin kotun kolin Najeriya, Walter Onnoghen, ya ce a matsayin jagoran bangaren shari'ar Najeriya, bisa abubuwan da suka faru baya, kina tabbatar muku makullin zaman lafiya, makullin duk wani kyakkyawan al'amari a demokradiyance shine bin doka da tsarin mulki. Wannan shine mazhar matsalolinmu. Turakin Tikau Alhaji Aliyu Sale Bagare dake zaman tsohon mataimakin gwamnan jihar Yobe na da kalmomin shawara ga sabon babban alkalin kotun kolin Najeriya.
Ya kwatanta gaskiya, to shi ya kasance ya yi koyi da shugaban kasa, kuma ya ce ya hadda ka basket na duk dan adam a duniya yake ce division, ya aiki fakani da Allah, to abubuwa da yawa a gasar za su gyaru. Musamman ma ɗan cikin hanci da rashawar nan da ake kama su, ya tsaya ya jajjewa ya dawo wa ma ƙasar Najeriya kuɗaɗen da mutane suka zalunce.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.